والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mun gode ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda shine ya hada mu a wannan rana ta talata wanda yau 12 ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da 5 ga watan 5 miladiya 2020 wanda wannan zamana mu na yau shine zama na 12 a cikin wannan littafi mai tarin albarka majalisu shahri ramadan na al-imam al-allama ibn usaymin rahimahullahu ta'ala wanda muna cikin al-majlisu sabi'u fi ta'ifatin min aqsamin nasi fi siyam wanda mun dan soma shi jiya lokaci mana halin nasa zamu tashi inda yake cewa wa fi sahih muslim ya zo a cikin sahihu muslim أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لك أبو سعيد الخدري الله تعالى مسيدا قال يكي سوى يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن سوسا بيسنا جنين دم تمن ديزمو يناجين كالفين جكينسا معنى أما سعيد نمت في سيزمو ياي أزمي wannan abu ne wanda yake mai kyau kamar yanda muka faɗa in ma mutun ya aje azumin nan hutun jaki ne da kaya aka wanda dole ne sai ya biya shi to sabai suna ganin cewa duk wanda ya samu ƙarfi yaga zai iya azumi a halin tafiya kuma yayi to abu ne mai kyau wa yarawna anna man wajada da'afan kuma suna ganin duk wanda ya samu rauni fa afqara yace abinci fa inna zalika hasanan shi ma abin da yayi mai kyau ne ma'ana duk lokacin da sahabbai fahimtar su da kuma wato ijtihadin su ya hadu to wannan ba za a samu kuskure a wannan abin ba domin da yake cewa fa innahum yarawna su sahabbai suna gargashin babbar inuwa shine manzo alaihi salatu wassalam su suka fi kowa fahimtar ayyukansa da maganganunsa to duk abin da suka fahimta a matsayin addini to wannan shi shari'a take kallo a matsayin addini sai ce wa fi sunani abi daud kuma yazo a cikin sunan na imam abu daud Allah ya dinga ya gare shi an hamza bin amr al-aslami daga hamza dan amr wanda yake daga cikin kabilan banu aslam annahu qala ya rasulullah yake cewa ya ma'aikin Allah inni sahibu dhahrin wa'alijuhu wasafiru alai yace ni na kasance ina da raƙumi wanda nake kula da shi ta fuskan yi masa magani da dukkan bukatunsa na yau da kullum kuma ina yin tafiya a kansa wa ukrihi kuma ina ba da hayarsa wani lokaci wa innahu la rubbama sadafani hadha shahr yace kuma yadda lamari yake ta yi wannan wata ya zama wato ya dace da ni ko kuma ya ruske ni yani shahr ramadan yana nufin wata ramadan to ta yi wannan wata ya ruske ni wa ana ajidul quwwa kuma ni ina jin karfin jiki wa ana shabun kuma ni ga ni matashi ne fa ajidu bi anna sawma ya rasulullah ahwanu alai kuma ni nikan gamsu cewa nayi azumin shine yafi mun alkhairi ma'ana cewa ta yu ina cikin wannan tafiye tafiye nawa wanda su larabawa raguma suka zama kaman motocin haya ko baburan acaba ko abubuwa na hawa na yau da kullum da ake sufuri da su a wajen su su dauki kaya daga gari zuwa wani gari wani garin ma za su iya sati ba su kai ba wani kuma a ma haura sati ko kuma ƙasa da haka ko kuma tafiya tasa ta ƙashin kansa ya tafi ya sayar ko ya siyo to yake cewa ta yiwu wannan wata ya zama ya dace da ni ma'ana watan azumi ya tsaya ni kuma ina halin tafiya na bar gari na yace to ni kuma ina jin cewa ni mutum ne maji karfi kuma ni ga ni matashi ne kuma ina jin cewa nayi azumin nan shi fi mun sauki min an uakhirahu wato a bisa cewa na jinkirta shi fa yakunu dainan alayya zamo bashi a kaina sai ce afa asumu ya rasulullah shin yanzu nayi azumin nan a azamu li ajari shi zai fi girma ga ladata am uftir ko kuma a na ajiye azumin a halin tafiya. Ma'ana shi wannan sahabi yana ga tunda aya ta ce duk wanda yake halin tafiya ko mara lafiya to zai iya ajiye azumi, kuma duk wanda ya fahimci wannan shimfiɗa ta sa zai gane cewa shi ya fi so ya azumin akan ya ajiye. Saboda na farko ya ce shi maji ƙarfi ne, kuma shi matashi ne, kuma yana ganin cewa ya azumin na shi fi mai sauƙi akan ya zama ya jinkirta shi ya zama bashi a kansa. To amma duk da haka yana jiran umarni daga manzo alaihi salatu wassalam, yace to ya zama yayi wannan azumin kuma ya zama ladansa ta fi girma. Kunga wannan dai yana nuna cewa yana ganin ya fi so ya azumin, tunda yana ganin ya azumin a cikin watan Ramadan shi ya fi masa kuma girman lada akan sai ya bari ma watan ya wuce. Yace to ko a ya ajiye kala, sai manzo alaihi salatu wassalam yace ayyu zalika shi ita ya Hamza, yace duk abinda kaga dama ya kai Hamza a cikin biyun, in kaga dama kai azumi a halin tafiya shikenan ka riga ka huta, in kaga dama ka ajiye azumi to wannan daidai yayi. To sai malam yace fa idza kana sahibu sayyaratil ujra, idan mai motar haya ya kasance, in muka ce motar haya anan ba ma nufin tasi ta cikin gari, mutumin da zai lodi daga nan zuwa Maiduguri, zuwa Katsina, zuwa Sokoto, zuwa Abuja, zuwa Lagos, ko abin da ya kama da haka. To idan mutumin da yake tuka motar haya ya kasance wato ainihin ya shukku alaihi saum, yana ganin azumi zai masa wahala fi Ramadan a cikin watan azumi, fi safari a cikin wannan tafiya da zai yi, min ajar al-harri masalan, malam yace misali saboda tsananin zafi kenan, kaman yana magana akan irin wannan lokaci, irin wannan lokaci awanni sun fi tsawo kuma ga zafi. Yace to idan bai tuka motar haya daga gari zuwa gari yana ganin cewa azumi zai masa wahala saboda tsananin zafi, fa innahu yu'akhiruhu, to shi zai iya jinkirta azumin, ma'ana ya ajiye shi, ya jinkirta ramuwar ila waqatin yabrud fihi al-jaw, wato lokacin da ya zama yanayi zai zama ya sanyaya, waye ta yassaru fihi siyamu alai, kuma ya zama azumi yayi sauki a gare shi. Domin gaskiyar lamari duk mutumin da yake mu'amala da direbobi kana hawan motoci daga gari zuwa gari, za ka ga cewa direba lalle babu shakka musamman lokacin zafi azumi zai yi wahala gare shi, musamman direbobi na irin lokacin mu wata motar ma ba ta da koshin lafiya, za ka ga cewa sai ya sa baki ya zuƙo fetur ko sai ya hura ko sai ya yi wane ne duk dai abubuwa irin wannan, wata mata kakare sai an tura, ma'ana dai zai fuskanci abubuwa, ɗora kaya, sauke kaya. To idan ya zamo yana ganin lalle zai sha wahala musamman azumi na lokacin zafi irin wannan lokacin, to zai iya ajiyewa ya zama ya rama a lokacin da aka samu ɗan sanyi na yanayi, ko dai lokacin sanyi ko lokacin ruwan damana ko abin da ya kama da haka. Malam yace wal afdalu lil musafir, abinda ya zama mafifici a wajen matafiyi, fi'lul ashal alayhi, ya aikata abinda ya fi sauki gare shi, min siyami wal fitr, ko dai yin azumin ko kuma ajiye azumin, ma'ana matafiyi umuman, ko wanda yake matukin mota kamar yadda muka ambata daga gari zuwa gari, ko kuma mutumin da tafiya ta kama shi daga wani gari zuwa gari, to wannan ya duba abin da ya fi sauki gare shi, ko dai yin azumin ko kuma ajiye azumin. Sai ce fa in tasawaya, idan ya zama ya fahimci da ajiye azumin da yin azumin duka daidai ne a wajensa, sai ce fa sawmu afdalu, to yin azumin na shi ne mafifici. Me yasa? Yace li annahu asra'u fi ibra'i zimmatihi, domin shi yafi gaggawa a wajen ya zama ya kubutar da wuyayensa, tunda dai babu wata wahala ta kuzo ku gani ko kuma bambanci na kuzo ku gani abinda ya shafi ajiye azumin ko yin sa'a wannan, to kawai azuminsa shi ne yafi masa. Sannan yake cewa an shatu lahu idza sama ma'an nas, kuma sai ya fi samun karfashi a lokacin da ya azumi tare da mutane. Wato za mu ga cewa Allah ya yi wata baiwa da wata ni'ima a wajen shi azumi a cikin watan Ramadan. Yanzu yadda ake zafin nan, da mutum zai tarki wani azumi na nafila ko wani azumi na wata kafara, ashe ba a cikin Ramadan ba ne ana wannan zafin, to wallahi duk inda ya azumi uku, ya azumi bakwai, kanka so ga yadda mutum zai jigata, kaga mutun shajaran madaran to amma sai zama Allah ya kawo sauki mai yawa a cikin shi watan hatta bashin bacci da mutun zai ci a cikin watan azumi ya zama ya shanye lafiya to ba lalle bane ci wannan bashin baccin a wajen Ramadan ya zama ainihin ya kwashe lafiya to shi yasa yin azumin a lokacin da ake tare da mutane mutun yafi samun karmashi yafi samun nishadi akalla zai ga cewa sun yi sahur da mutanen gidansa ko abokansa kuma an ajiye tare an sha ruwa tare to mutun yafi samun karsashi akan ya ga cewa shi kadai ne zai koyi ta wannan azumi sai ce wali annahu fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam kuma domin yin azumin ba a halin tafiya shine aikin manzo tsira da amincin Allah su karata mata a gare shi kama fi sai muslim kamar yadda yake a cikin sai muslim da kuma abu wato abin nan an abin darda daga abin darda radiyallahu anhu Allah kara masa da kala yace kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan mun fita wata tafiya tare da manzo alaihi salam a cikin watan ramadan fi harrin shadidin a cikin zafi mai tsanani hatta in kana ahaduna har ya zama ɗaya daga cikinmu ya kasance la yadu yadahu ala ra'sihi yana dora hannunsa akan kansa min shiddatil harri saboda tsananin zafi ma'ana ba wata lema ba wani gado ba wani abun kare zafi sai dai hannu mutum ya ga ya kare rana da tafin hannunsa yana dorawa akan sa kai kasancewa zafi ya kai zafi saboda haka yake cewa wannan shine yadda muka samu kanmu wa ma fina sa'imun duk a wannan tafiya ta mu babu wanda yake azumi kuma gashi wata ramadan ne illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abdullahi ibn rawaha sai manzo alaihi salatu wasallam da abdullahi dan rawaha su biyu kacal suke azumi a wannan tafiya sai cewa wa afṭara sallallahu alaihi wasallam kuma manzo alaihi salatu wasallam ya ajiye azumi a wata tafiyar mura'atan li ashabihi domin wato ainihin kula da sahabbansa kina balagahu yayin da labari ya zo masa annahum shatta alaihim siyam cewa azumin ya tsananta tare da su ma'ana malam yana nuna mana akwai wata tafiyar wanda shi manzo alaihi salam ya dauki azumi to kuma sai labari ya zo masa cewa sahabbai fa wanda suke dauke da azumi sun jigata suna cikin mawuyacin hali فعن جابر رضي الله عنه عن كلام حديثي daga sayyidina Jabir Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kharaja ila makka ya fita zuwa makka amal fatihi shekarar da aka bude makka fasaba manzo alaihi salatu wasalam yana dauke da azumi hatta balaga qura al-gamim har yazo wani wuri da ake kira qura al-gamim ma'ana an fito madina da ita dara fasaman nasu ma'ahu mutane kuma sun dauki azumi tare da manzo alaihi salatu wasalam faqila lahu sai aka ce da manzo alaihi salam innan nas qad shakka alaihim siyam ya ma'aikin Allah sabai fa azumi ya tsananta gare su ma'ana suna cikin yanayi na tausayi wa innahum yanzuruna fima fa'alta ya ma'aikata wato suna jira me zaka aikata ya ma'aikin Allah ma'ana suna cikin wannan jigata amma babu wanda yayi kokarin aje azumin shiradin kansa an zuba ido a ga me ma'aikin Allah zai aikata fad'a bi qadhim mimma manzo alaihi salatu wassalam sai ne a kawo goran ruwa ba'da al-asri bayan sallar al-asr kaga zamu ga cewa to me ma ya rage wa azumin tunda idan aka ce bayan la'asar kaga ai tafiya ta tafi dan awanni ne kadan suka rage to amma manzo alaihi salam sai ya nemi a kawo goran ruwa fashariba sai ya sha wannan ruwa wannasu yanzuruna ilaihi alhali mutane suna duba gare shi wannan yana tabbatar maka abinda Allah ya faɗa akan manzo alaihi salam yace bil mu'minina raufur rahim manzo Allah mai yawan tausayi ne mai yawan jin kai ne ga mu'minai kun ga anan ajiye azumin ba wai saboda bukatar kansa bane saboda bukatar sahabbansa da wannan ne malamai suka ce ya halatta a musulunci mutum ya ajiye azumi ba wata matsala tare da shi domin ceto rayuwar wani mai rai misali yanzu da zai zama cewa wani bashi lafiya yana nan rangaranga za a yi masa karin jini kuma kai ne kada za a samu wannan jinin a wajenka kuma dole ne sai ka ci abinci sannan a dabi wannan jinin a jikinka a zuba masa to ya halatta kai ka ajiye wannan azumin saboda maslaha shi wannan mutum ya zama kai ka ci abinci in yaso daga baya karaba saboda cetar rai a addinin musulunci wajibi ne kamar yadda za a ce wani ya fada ruwa yana ta kokarin yadda zai fita ba zai iya ba kuma kai ka iya ruwa kuma ka tabbata idan ka shiga kafin ka fito da shi din nan dole sai ka sha ruwa to wajibi ne ka ajiye azumin domin tsamo shi wannan bawan Allah da yake cikin ruwa saboda ba san amfanin da zai yi musulunci ba a rayuwarsa ta gaba to kun ga annabi manzo alaihi salatu wassalam ya ajiye wannan azumi saboda maslahar sahabbai ba ta san maslahar ba alaihi salatu wassalam yace wa fi hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu a ce hadith abu sa'id Allah ya kara masa yadda anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah kira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala a gare shi ata ala naharin min as-sama yazo ga wata korama wacce ta faru saboda ruwan sama ma'ana za ka ce akwai ɗan kududdufai wanda idan aka yi mamakon ruwa to wannan ruwa zai taho sai ya cika ya taru a wannan to manzo alaihi salatu wassalam ya zo irin wannan korama wan nasu siyamun alhali mutane suna azumi fi yawmin sa'ifin a cikin wuni mai tsananin zafi mushatan kuma mutanen nan duk a kafa suke tafi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala bagalatin la shi manzo alaihi salam yana kan wata alfadara tasa fa kana sai yace ishrabu ayyuhan nas ya ku mutane ku sha wannan ruwa ma'ana ku ajiye azumin nan domin ku samu sayida ku sha fa abau sai suka kiya su suna ganin cewa tunda manzo alaihi salam bai ajiye azumi ba to me yasa su za su ajiye azumi sai suka yi ajiyewa fa kana sai manzo Allah ya ce inni lastu mithlakum yace kun gani ba daidai nake da ku ba inni aisarukum inni rakib ni na fi ku dama dama domin ni a haye nake domin abun hawa zai rage wa mutum wahalar tafiya to su ga azumi ga tafiya a ƙasa manzo alaihi salam shi kuma yana haye yace na fi ku dama dama ni a haye nake ku sha ruwa fa abau sai suka ki sha فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه منذ صلى الله تعالى عليه وسلم سيلم قصو قفصا فنزل سي صوفو daga kan wannan alfadara tasa fashariba sai sharuwa wa shariban nasu daga nan sauran mutane sai suka sharuwa to wannan gaba za ta nuna mana umarni da manzo alaihi salam zai ba mutane idan bai zama umarni na wajibi ba ta fuskan ku aikata ko ku bari idan suka yi jinkirin aikatawa ba za a ce sun yi laifi a shari'a ba domin shi wannan umarnin na cewa ku sha ba wai umarni ba ne na wata ibada umarni ne na tausaya masu su abin ya shafa ba wata ibada ba ce ba face tausaya wa kai to su sai suke gani ya za a yi su ajiye azumi ga shi manzo alaihi salam yana ɗauke da shi to amma da so ga manzo alaihi salam shi da kansa ya sha ruwan kuma su tabbata shi ne abin koyi to daga nan kuma kowa sai ya zama ainihin ya sha ruwan sai malam ya ce wa ma kana yuridu an yashraba sallallahu alaihi wasallam kuma shi manzo alaihi salam bai kasance yana so ya sha wannan ruwan ba ya sha wannan ruwan ne domin ya buɗa masa dama cewa su masu sha kamar yadda bayani ya gabata a yi aje azumi domin maslahar wani sai malam ya ce wai za ka na da musafiru ya shuku alaihi saumu to idan shi matafiyi ya kasance azumi yana tsananta gare shi fa innahu yuftiru wa la yasumu fi safar to lalle wannan mai tafiya ko matafiyi ya ci abinci kada yi wannan azumi a halin tafiya fa fi hadisi Jabir bin Sabit a cikin hadisin sayyidina Jabir da ya gabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi lamma afṭar yayin da ya ci abinci ya ajiye azumi hina shaqqa as-sawm 'ala an-nas yayin da azumi ya tsananta akan sahabbai qila lahu sai aka fi da shi inna ba'd an-nas qad sama wasu mutane fa sun ci gaba da azumi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo alaihi salatu wassalam ya ce ulaika al-usatu ulaika al-usa wa'annan sune masu sabawa wa'annan sune masu sabawa wannan zai nuna mana cewa ashe koda umarni na maslahar mutun ne kuma manzon Allah ya ce lalle kai wannan ba wai wani abu da ya shafi doren shari'a bane to yin wannan shawara ta manzon Allah shine daidai mun sha kawo misali irin wannan akwai lokacin da Abdullah ibn Amr ibn al-As yazo yake ta ma'aikin Allah ni mutun ne mai sha'awar azumin nafila kuma ni mutun ne wanda yake ainihin maji karfi saboda haka ka bada shawara ni dai ina so in danga yin azumi ina da in ban manta ba yace kullun manzo Allah ce ba za ka iya ba yace to zan danga yin kaza manzo Allah ce a'a yahu a sauko da shi yahu a sauko da shi manzo Allah ce gara ka riga azumi kaza kaza sai sai shi dai gaskiya yana jin karfin da zai iya yin kaza manzo Allah ce to shikenan kaje kai sai Allah ya tsawaita rayuwarsa yana ta wannan azumi na nafila ya zama yayi shekaru shi da kansa yake na dama yake sai ina ma na karbi shawaran manzon Allah wanda ya bani domin yanzu gashi ina yin azumi kuma yana wahala a kaina kuma na dauka ma kaina wannan dawai kamar yanda Hazan kakan Sayyid bin Musayyib manzon Allah ya so ya canza sunansa daga Hazan zuwa Sahal yace a kyale masa sunan da mahaifinsa ka rada masa kunga ayyansa da jikoki suke na dama suka fi ina ma kakansu ya karbi shawaran manzon Allah ta canza suna domin Hazan bacin rai kenan Sahal kuma sauki suka ce to gashi yanzu Allah ya rabe mu da bacin rai da damuwa a wannan family na shi wannan bawan Allah to kunga anan manzon Allah ya ce su aje azumi domin tausaya musu wasu suka yi taurin kai musu aje ba kuma manzon Allah da kansa yace wa'annan sune masu sabawa wa'annan sune masu sabawa وفي الصحيحين يروى عن البخاري ومسلم عن جابر ايضا daga sayyidina Jabir kuma dai annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi kana fi safarin ya kasance yana a halin wata tafiya fara'a zihaman sai yaga wani cincirin da mutane wa rajulan qadabun lil alaihi ka kuma wani mutum ana ta yi masa inuwa ma'ana an sa gwado ko ainihin wani tufafi ana ta yi masa inuwa faqal sai manzo alaihi salam ya ce ma haza me haka yake faruwa kalu sai suka ce sa'imun wani mai azumi ne ya shiga halin kakanikayi faqala sai manzo alaihi salam ya ce laysa min albir as-siyam fi safar ai bai daga cikin da'a yin azumi a halin tafiya to anan malamai suka ce shi hadisin ba alayyar da zaki ba ne ana nufin duk mutumin da zai shiga irin wannan yanayin ya jigata mutane su dinga dawainiya da shi to wannan shi ne bai kamata ya azumi a halin tafiya ba wa illa mun ambata ba dadewa an yi tafiyar da manzo alaihi salam shi kadai yake azumi shi da Abdullahi dan Rawaha sai ta wai da safara sa'im idan matafiyi yayi azumi fi afna'il yawm a tsakin wuni wa shakka alaihi ikmalu sawmihi sai kuma cika azumin sa yau ya ta gare shi ma'ana matafiyi ya fita da azumi a bakin sa amma kuma sai kai wannan azumi ya zama ya jigata ya yi wahala gare shi to anan sai malin yake cewa jaza lahul fitru to ya halatta ya ci abinci idza kharaja min baladihi yayin da ya zama ya fita daga garin sa me dalili yace li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi sama yayi azumi wa sama an-nasu ma'ahu mutane kuma sun yi azumi tare da shi hatta balaga qura al-ghamim har ya kai wancan wuri da muka ambata a baya qura al-ghamim falamma balagahu yayin da labari ya zo masa anna an-nasa qad shaqqa alaihim as-siyam cewa mutane azumi ya tsananta ya wuyata akan su afṭara wa afṭara an-nasu ma'ahu manzo alaihi salam sai ya aje azumi mutane suka aje azumi tare da shi sai ce wa qura'ul gamim jabalun aswad shi wannan qura'ul gamim wani bakin dutse ne fi tsarafin harra wanda yake karshen wayannan kananan duwatsu bakake na madina yamtaddu ila alwadi wanda ya miku a cikin kwari a cikin kwari al-musamma bil gamim wanda shi wannan kwari ake kira da suna al-gamim baina usfan wa marr zahran tsakanin wayannan wurare masu wannan suna shine usfan da kuma marr zahran sai ce wa idza qadima al-musafiru ila baladihi
wato kafin mu shiga wannan gaba mun yi bayani cewa matafiya halatta ta aje azumi shin yaushe ne zai aje wannan azumi nasa da zaran mutun yayi niyya zai yi tafiya to zai iya fasa sahur kawai shikenan ya wayi gari da yin karin kumallo kawai shikenan ya wayi gari babu azumi a bakin sa to malamai sun tattauna akan wannan matsala malam albani rahimahullahu ta'ala daga sirrin rubutun sa akwai littafin da ya ambata ma'ana wanda yake bayani akan ajiye azumi a halin tafiya ya kawo asar da suke nuna in dai mutun ya yanke bil jazmi zai yi tafiya to kawai ba zai yi sahur ba kawai zai iya karin kumallon sai ka ba hanyar sa to amma wasu malamai sun yi turjiya akan wannan suna cewa ita tafiya ba ta da tabbas ka iya kudurtata ka yanke za ka yi ta kuma sai ka wayi gari da wani mani'i da zai hana wannan tafiya to saboda haka anan su suna ganin cewa mutum ba zai wayi gari yana cin abinci ba sai lokacin da ya hau kan abun hawansa ya shiga cikin tafiyar misali mukaddara cewa idan raƙumi ne ko doki ko jaki ko alfadari mutum da ba kila katsina zai tafi ya hau daga nan ya ga cewa ya kai wajen su da wanau wala Allah ce ya tafi ma zuwa wajen bishi to ya san tafiya ta kankama kawai daga nan zai ci gaba da cin abinci suka ce amma haka kawai daga garinsa suna ganin ba zai fara cin abinci ba domin wani tsarin abu zai iya auko masa ya hana shi wannan tafiya to saboda suna ganin ba zai yi wannan ba to wasu kuma suna ganin a'a tafiyar nan kala biyu ce akwai tafiya jazima akwai tafiya muhtamala akwai tafiyar da ta iya yiwuwa kuma ta iya kasa yiwuwa akwai da an riga an yanke mukaddara wata tafiya sai kuka shirya kai da abokinka cewa zai zo ya same ka za ku tafi to in ya same ka a lokacin tafiyar za ta kulli shikenan ayi tafiya da zai zama bai zo ba tafiyar za ta fasu ba lalle bane ayi ta to irin wannan tafiya wacce take ga tanan ta yiwu ko ba ta yiwu ba mutum ba zai wayi gari yana cin abinci ba dan zai yi kasa zuwa ko kuma kila wani abu ne mutum zai yi tafiyar saboda shi musamman yanzu lokacin ci gaban waya za a ce da kai to wane ka bari karfe 6 na safe ko 7 za mu maka waya mu ji cewa zuwan naka zai kasance ko ba zai kasance ba kila wani abu ne zai tafi domin ya taho da shi wannan abun bai kai ga isowa ba sai an yi masa za a tabbatar masa to kaga anan ba za a ce mutum ya wayi gari yana cin abinci ba zai iya wayar gari yana cin abincin kun babu tafiya to saboda haka amma akwai jazimar tafiya wanda ita a yanke kawai an san insha Allah gari na wayewa za a yi ta to wannan dai shine kadan daga cikin abinda za a ga malamai sun ambata akan wannan a sai yake cewa wa idza qadimal musafiru ila baladihi idan matafiyi ya dawo zuwa garinsa fi nahari ramadana a cikin wannan ramadan muftiran ya iso yana mai cin abinci sai ya ce lam yasiha sawmuhu dhalika al-yawm to azumin sa na wannan wurin ba zai inganta ba me yasa li'annahu kana muftiran fi awwalin nahar ai shi ya kasance mai cin abinci a farkon wuni wa sawmul wajibu shi kuma azumi na wajibi la yasihu illa min tulu'il fajr ba zai inganta ba sai mutun ya zama ya daina cin abinci tun daga fitowar alfijiri walakin to sai dai shi wancan matafiyi da ya iso yana cin abinci hali yalzamuhu al-imsaku baqiyatul yawm shin yanzu dole ne tunda ya iso garin sa dama can mu ce halin tafiya ya sa shi aje azumi to yanzu gashi ya iso gida to dole ne ya rike bakin sa sauran wurin ya iso gida da azhar ya iso gida da al'asar ya iso gida 12 rana to yanzu dole ya rike bakin sa har ya zuwa faduwar rana simale ce ikhtalafa ulama'u fi zalik malamai sun samu sabani akan wannan gaba faqala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce yajibu alaihi an yumsika baqiyatal yawm dole ne ya rike bakin sa sauran wannan wuni ihtiraman lizaman domin girmama wannan zamani na azumi da ake ciki ma'ana kenan kaman mutumin da muka ambata ya shiga musulunci a wunin don da farkon wunin azumi bai wajaba gare shi ba sai ya zama ya musulunta aka ne to ya rike baki domin girma wannan wuni kaman yaron da ya balaga a wunin don da farkon wuni azumi bai wajaba gare shi ba sai tsakiyar wuni amma aka ce ya rike baki domin girma wannan wuni to sai suka ce to shi ma wannan dole ne ya rike baki domin girma wannan wuni wajibu alaihi alqada'u aidan kuma wajibi ne ya rama duk da ya rike bakin li adami sihhati sawmi dhalika alyawm saboda rashin ingancin azumin wannan wuni tunda yazo yana cin abinci sai yace wa hadhal mashhuru min madhhab ahmad rahimahullah wannan shine maganar tafi fice a madhhabar imam ahmad ibn hanbal Allah ya jinka ya gare shi wa qala ba'd al-ulama to amma sai sashen malamai wanda sune mafi yawa suka ce la yajibu alayhi an yumsika baqiyata dhalika alyawm ba zai wajaba gare shi ya rike baki a sauran wannan wuni ba لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا domin shi ba zai fa'idanci komai ga wannan rike bakin ba ma'ana wannan rike bakin ba shi da amfani komai a kansa li wujubi alqada'i alayhi saboda wajibi ne ainihin zai rama wannan azumi wa hurmatu zamani qad zalat kuma alfarman zamani ai ta riga ta gushe bi fitrihi almudahilahu ta hanyar wancancin abinci da ya wanda ya halatta gare shi awwalan nahari a farkon wuni zahiran wa batinan a bayyane da kuma ainihin a boye ma'ana suka ce shi wannan matafi da iso yana cin abinci to me yan banan ya rike baki tunda ai farkon wunin nan cin abinci ya halatta gare shi a matsayinsa na matafi kuma azumin nan dole sai ya rama shi to akan me za a ce ya rike bakinsa sai ce wa hadha mazhabu malikin wa shafi'i wa riwayatun an al-imam ahmad wannan shine mazhabar imam malik da imam shafi'i da shi kansa imam ahmad a wata riwaya daga cikin riwayoyinsa shine muka faɗa a jiya halin da malamai suke cewa mutum ma zai sadu da matarsa da rana bai yi laifi ba ya zo yana tafiya ma'ana ya iso yana cin abinci a matsayinsa na matafi to sai kuma ya samu matarsa ta yi tsarki daga jinin al'ada a wannan wunin to dan ya sadu ita a cikin watan ramadan babu komai a kansa wannan kuma shine ra'ayin mafi yawan malamai cewa ba zai rike wato ainihin baki ba wannan zai nuna mana cewa kenan akwai bambanci tsakanin wanda ya balaga a wannan wuni da kuma wanda ya musulunta a wannan wuni so an ce rinde su rike bakinsu to sai ke cewa walakin sai dai la yu'linu aklahu wala shurbahu sai dai shi wannan matafi wanda ya iso yana cin abinci kada ya bayyana cin abincinsa ko kuma shan abincinsa me yasa litafa'i sababil fitri saboda boyuwar sababin wannan cin abinci in ya zama gashi ya zo yana cin abinci mutane suna gani fayusa'u bihi dhann kenan sai abu na masa zato a ce ana ganin wani mutum mai mutunci ashe wai kaga baya azumi a faɗi maganganu wanda ba su dace ba au yuquta dabihi ko ma a zo ana koyi da shi ce a to tunda dai a ga malam wani ya ci abinci da rana a ramadan babu laifi shi yasa malamai suka ce matar da jinin al'ada ya zo mata da rana ko kuma ka ce bayan fitowar alfijiri ko kuma ta samu tsarki bayan fitowar alfijiri to wannan mun san cewa babu azumin wannan wuni amma za ta rama shi to sai malamai suka ce kada ta dinga cin abinci a gaban yayanta kada ta ci abinci a gaban yara domin za su ɗauka mamansu ba ta azumi tunda sun san dalili ba saboda haka in ma za ta ci abinci ko za ta ci abin sha to sai ta je ta saka ya ta ɓoye inda yara ba su gani ba to sai malam ya ce al-ismu sabi kashi na bakwai ma'ana daga cikin kashe-kashen wanda ajiye azumi ya halatta gare su al-maridu alladhi yurja bur'u mardihi akwai marar lafiyan da ana sa ran waraka daga rashin lafiyarsa ana sa ran zai warke to shi wannan walahu salafu halatin yana da hali ɗayan uku ahaduha ɗaya daga cikin wannan halaye Allah ya shukka alaihi saumu wala ya zurruhu a matsayin sa na mara lafiya azumin ba zai wahaltu gare shi ba sannan ba zai cutar da shi ba akwai za a ce wani ya sha wahalar azumi amma kuma babu cutuwa a ciki to sai an samu wannan sharuɗa guda biyu azumin nan ba zai zama mai wahala tattare da shi ba sannan kuma ba zai cutar da shi ba ya za a gane cutarwa shine jinkirta waraka ko kuma daɗa rashin lafiya ko kuma haifar da sabuwar rashin lafiya to idan azumin zai masa ɗaya daga cikin wannan ukun to akwai cutarwa ta tare da shi kenan ashe wahala daban cutuwa kuma daban a iya wahala ba a cutu ba to in mutum ya samu kansa irin wannan a matsayinsa na mara lafiya ba zai sha wahala ba ba zai cutu ba fa yajibu alaihi sawmu to shi wannan wajibi ne ya azumi li'annahu laysa lahu udhrun yubihu al-fitr domin shi annan bashi da wani uzuri wanda zai halatta masa cin abinci eh mun yi da cewa bashi da lafiya irin dan ciwon kai ne dan zazzabi ne ta so masa na wani lokaci wannan dan ciwon kan ko wannan dan zazzabin ba zai sa ya sha wata wahala ta azumi sama da yadda za a ce wato arabi sauran mutane sun yi ba sannan kuma ba zai cutu ba to wannan ba zai aje wannan rashin lafiyar azumin ba saboda wannan rashin lafiyar sai ce asaniyatu hali na biyu an yashqa alaihi sawmu wala yadurruhu a matsayinsa na mara lafiya azumin zai zama wahala sosai tattare da shi duk da cewa kuma ba zai cutar da shi ba ma'ana zai zamo shajaran majaran duk da wannan azumin da ya ɗauka bai ajiye ba ba zai ƙara masa sabuwar rashin lafiya ba ba zai kawo jinkirin waraka wannan ba ba kuma ainihin zai haifar masa sabuwar cuta ba to amma kuma zai sha wahala a matsayinsa na mara lafiya to irin wannan hali na biyun fayyufutsiru shi wannan ya sha ruwa ya halatta gare shi da kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala wa man kana maridan aw ala safarin duk wanda ya kasance mara lafiya ko a halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar ya zama ya ajiye to sai ya lissafa wasu kwanaki daban sai ya rama sai ce wa yukrahu lahu sawmu ma'al mushaqqa kuma shi an ma kyamace azumin tare da wannan wahala li'annahu khurujun an rukhsatillahi ta'ala domin wannan ya fice marangwame da sauki da Allah subhanahu wata'ala ya bashi rangwame ne Allah ya mara lafiya cewa zai yi aje azumi sai ce wa ta'dhibun li nafsihi kuma a cikin wannan akwai azabtar da kansa wa bil hadith ya zo a cikin hadisi inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu Allah yana so ku zo wa rangwamen sa da rahusarsa wanda yayi muku kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu kaman yanda Allah yake kyamar azai ki wa saban sa kaga wannan magana ce babba yanda Allah yake kyamar a saba masa to haka yake so kuma in ya baka rangwame yace kai kasashe ne kai rarrauna ne mun ji tausayin ka to kai da cewa kai kasashe ne rarrauna ne wannan tausayin lalle babu shakka kai ma ya kamata a dubin ka karba to saboda haka wannan shine dalili wannan hadisi Imam Ahmad da Ibn Hibban da Ibn Khuzaima sune suka rawaito wannan hadisi to sai al-halatu thalitha hali na uku an yadurruhu sawmu azmin zai iya cutar da shi banda ma wahala fa yajibu alaihi al-fitru to wannan wajibi ne ma ya aji azmin wala yajuzu lahu sawm shi kwata kwata ma azmin baya halatta a kansa kun ga shi hali na biyu in yi azmin za a ce makaruhi yayi amma shi wannan ma haramun ne domin yanzu gashi ba shi da lafiya kuma idan ya zamo yayi wannan azumin cutar nan za ta karu ko rashin lafiyar nan ko kwarakan nan za ta samu jinkiri kuma wani sabon rashin lafiya ya faru to shi annan ma an yi azumin haramun ne saboda Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku inna Allaha kana bikum rahima saboda Allah ya kasance mai jin kai tare da ku wa qawlihi da kun fadin Allah da ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku saka kawunan ku a cikin halaka wani kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda fadin manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi inda yake cewa inna linafsika alayka haqqan lalle ranka yana da haƙi akan ka wani hadisi bukhari ne rawaito shi sai mara yace wa min haqqiha to yana daga cikin haƙin ran dan adam akan sa Allah ya durraha kada ya cutar da wannan rai nasa ma'wujudi ruqsatil lahi subhanahu wa ta'ala tare da samun rangwamen Allah subhanahu wa ta'ala wani kaulihi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda fadin manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi da yace la barara wa la dirara babu cuta babu cutarwa shi wannan hadisi malamai sun yi masa fassara biyu ko dai la barara babu cutar da kai wa la dirara kuma babu cutar da wani ma'ana bai halatta ka cutar da kanka kuma baya halatta ka cutar da ainihin wani ko kuma la barara baya halatta ka fara da cutar da wani wani ne bai maka komai ba ya zama ka cutar da shi sannan wala dirara da zai maka wata cutar to kuma kai baya halatta ka wuce ka'ida a nufin a wajen ramuwa to saboda haka kenan addinin musulunci bai yadda mutum ya cutar da kansa ba wannan hadisi ibn majah da imam al-hakim su ne suka fitar da shi sannan imam an-nawawi yace wala huturqun yuqawi ba'daha ba'dan yana da hanyoyi wanda sashi na karfafa sashi to idan mun kalli wannan gabobi ɗan uwa duk an muna magana ne akan mara lafiya ba mutumin da haka kawai lafiyar sa kalau ba yace kai azumin nan yana bashi wahala saboda haka ko zai iya ajewa a ba yanda za a yi lafiya ka kalau haka kawai ka ci azumi kai wahala kake ji ai dama dole za a sha wahala mun faɗa sai dai abin da zai iya kaiwa ga cutuwa to wannan kuma wani abu ne daban dole ne a nufin ajiye malaki wa idza hadatha lahu almaradu idan rashin lafiya ya faru ga mutum fi asna'i ramadan a tsakin watan ramadan wa huwa sa'imun alhali yana azumi wa shaqqa alayhi itmamuhu kuma cika wannan azumi ya wahalta gare shi jaza lahu alfitru to cin abinci da azumi ya halatta gare shi liwujudil mubihi lilfitri saboda samuwar abinda zai halatta masa cin abinci ma'ana kaga ba wai tun farko dama bashi lafiya ba ya tashi da azumin sai rashin lafiyar ya faɗo masa kuma ya zamo cewa idan azumin nan kai shi ƙarshe zai masa wahala to wannan ya halatta ya yi azumi ba wai sharadi ba ne sai mutum an wayi gari bashi da lafiya don wani zai ɗauka idan ana ta maganan uzurin mara lafiya ya ɗauka sai wanda ya wayi gari da wannan rashin lafiya ba wanda ya ɗauki azumin rashin lafiya ya faɗo ba a'a har shi ma in dai za a samu kai a cikin tsanani to wannan ya halatta aje daga baya a rama saboda haka sai malam ya ce wa idza bari'a fi nahari ramadan idan ya warke a cikin wunin ramadan wa huwa mufṭirun alhali yana mai cin abinci lam yasihha an yasuma zalika alyawm to ba zai ingantu ya ci gaba da azumin wannan wunin ba li'annahu kana mufṭiran fi awwal an-nahar domin shi mai cin abinci ne a farkon azumi ma'ana mutum ne wanda yake ba shi da lafiya to shikenan wajen sha biyu sai ya warke lafiya kalau ko wajen azhar sai ya warke lafiya kalau to ba za a ce a to tunda ka warke shikenan kawai rike bakin ka ba a'a malam yace wa sawmu saboda shi azumi la yasihu baya inganta illa min tulu'il fajr face sai daga fitowar alfijiri walakin sai dai hal yalzamuhu an yumsika bakiyata yawmihi shin dole ne ya rike baki mun ji cewa ba zai yi azumi ba na hakika to amma zai rike baki a cikin wannan sauran wunin yace fi khilafun bainal ulama shi ma dai a cikin wannan akwai sabani tsakanin malamai sabaka dhikruhu ambatan wannan sabani ya gabata fil musafir a cikin matafi idza qadima muftiran idan ya dawo yana mai cin abinci wanda mun riga mun yi wannan bayani akwai wanda su suke ganin cewa idan ya warke a tsatsakin wuni to dole dai ya rike bakin sa ba zai ci gaba da yin azumi ba to amma dai magana mafi inganci ba wani magana rukun baki zai ci gaba da cin abincin sa amma fa ga wanda ba su sani cewa yana da wata hujja ba ta cin abinci ya boye kada ya ci abinci a gaban su malam yace wa idza sabata bi tibbi idan ya tabbata ta fuskar ilimi na likitanci anna sawma yadlibu al-marada cewa azumi zai dawo rashin lafiya aw yu'akhira mur'ahu ko kuma zai jinkirtar da wahala warakarsa jaza lahu al-fitr to ya halatta ya ajiye wato ya ajiye azumi ya ci abinci muhafazatan domin kiyayewa ala sihhatihi a bisa lafiyar jikinsa wa itqa'an wattika'an lil mardi kuma domin kare kai daga wannan ainihin rashin lafiya ma'ana nan da yace wa idza sabata bi tib idan ya tabbata fuskar likitanci anan malamai suna cewa likita abinda ake bukata tattare da shi abubuwa ne guda biyu ya zama kwararren likita ne ba wai kawai dan jigari ba sannan ya zama cewa amintacce ne wannan sharuɗa su ake bukata anan malamai suka ce ba ma sharuɗin musulunci saboda Allah subhanahu wataala ya riga ya ba mu ka'ida ya ce fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abuta sani in ku ku sani ba ahlul dhikri a kowane bangare su ne masanan wannan bangaren duk wanda ya zama kwararre masani a wata gaba to shine ahlul dhikri anan malamai suka ce babu sharuɗin sai ya zama musulmi amma a tabbatar da cewa kwararre ne ba dan jigari bane sannan a tabbatar da cewa amintacce ne ba wanda yake ainihin mai cin amana bane kuma Allah yana ta wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labari akan mas'ala sai wanda yake kwararre akan ta to in kwararren likita ya tabbatar da cewa to wannan rashin lafiyar naka yana bukatar dole sai ka ci abinci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza in ku har baka ci abinci ba to zai dinga karuwa ko kuma zai dawo maka wata sabuwar cuta ko kuma zai jima bai warke ba to anan kawai ya halatta ka ajiye ainihin azumi ba za ka yi azumi ba sai ce fa in kana yurja zawalu هذا الخطر to idan ya zamo ana sa zuciya ana tsammanin cewa wannan hatsari na rashin lafiya da ake ciki zai iya wucewa malam yace untuzira to anan sai a dan saurara hatta ya zuna har ya zamo wato ainihin wannan rashin lafiya ya warke thumma yaqdi ma afsara sannan daga baya sai ya rama abin da ya sha ma'ana idan rashin lafiya ne wanda ake sa rai za a iya warkewa to mun faɗa tun a darussan jiya da shekarun jiya mutum ba zai ce ta ciyarwa ba a zai saurara shi dai zai ta ajiye azumi zai ta ajiye azumi a matsayin ana bin sa bashi ta yadda da an kammala azumi shikenan sai biya wa'incan basu suka da ake bansa tunda ai ba a ce wajibi ba ne a ramu wannan sai mutum ya jera mutum zai iya ɗaya ya huta ya biyu ya huta uku ya huta zuwa ƙarshe wannan rashin lafiya da ake sa ran zai iya gushewa kenan sai ce wa in kana la yurja zawaluhu to idan rashin lafiya ne wanda ba a sa ran zai gushe rashin lafiya ne wanda likita kwararre amintacce ya tabbatar cewa wannan rashin lafiyar naka ba na waraka bane ba saboda haka dole ne kai ta shan magani kullum sai ce to fa hukumul ismil khamis to hukuncin shi mai wannan rashin lafiya hukuncin kashi na biyar da muka ambata a cikin kashe-kashen wanda ba zai san yi azumi ba ma'ana yuftiru wa yut'imu zai sha ruwa ma'ana ba zai yi azumi ba amma zai ciyar wa yut'imu an kulli yawmin miskinan saboda ka zai ciyar da miskini a kowane wuni shine a madadin azuminsa saboda ainihin ba a sa ran zai warke daga wannan rashin lafiya to wannan shine karshen wannan wato ainihin majalisi na bakwai wanda kuma da shi za mu tsaya malaka ta Allahumma waffiqna lil amali bima yurdik ya Allah muna roƙonka ka datar da mu da yin aiki da abin da zai gamsar da kai wajen nibna asbaba sakhatika ya Allah ka nisanta mu daga dukkan sabubban fushinka wa ma'asika da kuma sabubban da za su kai mu zuwa ga saba maka waghfir lana wal walidina, ya Allah gafarta mana kuma ka gafarta wa mahaifanmu wa li jami'il muslimin, ya Allah gafarta ma dukkan musulmi gabaki daya bi rahmatika ya arhamar rahimin, da jin kanka ya mabicin masu jin kai. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da wannan mu kammala majalisi na bakwai, sai kuma majalisi na takwas, Allah ya kai mu gobe abinda muka yi daidai. Muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure, muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren, ya gane da mu daidai din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.